Assalamu alayki zinaniya aljannar duniya Habibti ya kike labiyar ki abari dan tambaya Nayi mafarki a daren jiya ma har kin min jarmiya Kin bani kula na baki kula kuma babu hayaniya Ni da san ki zan rayu Rufi na rufi asirai Nakamu soyayya Soyayya